ce jour, 26 juillet 2023, nos forces de défense et de sécurité, réunies au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie,
sojojin waɗanda suka kira kansu membobin kwamitin tsirar da ƙasa wato Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie CNSP a taƙaice sun ce sun kifar da gwamnatin Niger a jiya Laraba 26 ga watan Yuli sakamakon lura da abinda suka kira taɓarɓarewar sha'anin tsaro da mawuyacin halin rayuwa da na matsin tattalin arzikin da ake ciki a ƙasar. Suna masu ba da tabbacin mutunta dukkan yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa da Niger ta saka wa hannu, haka kuma za su kare mutunci da lafiyar hukumomin da suka hambarar daidai da ƙa'idodin 'yancin ɗan adam. Sanarwar sojojin na CNSP wacce Kanal Ahmadu Abdurrahman ya karanta ta ƙara da cewa sun rusa dukkan hukumomin da ke da alaƙa da Jamhuriya ta Bakwai. Sun kuma umarci sakatarorin ofisoshin ministoci su ci gaba da gudanar da lamura yayin da suka buƙaci abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa da kada su yi shishigi a harkokin cikin gidan Niger. Iyakokin ƙasar za su kasance rufe daga jiya Laraba sai yadda hali ya yi, sannan an kafa dokar hana fita daga ƙarfe 10 na dare zuwa 5 na safe, in ji su. Da sanyin safiyar jiya Laraba 26 ga watan Yulin 2023 ne wasu dogarawan fadar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jagorancin Janar Omar Chani suka yi garkuwa da shugaba Muhammad Bazoum a gidansa, sannan suka hana ma'aikatan fadar shiga ofisoshinsu. Haka kuma aka tsaurara matakan tsaro a kewayen fadar shugaban ƙasa da na talabishin mallakar gwamnati, lamarin da ya sa zargin yunkurin juyin mulki ya ƙara ƙarfafa a wajen jama'a. Kafin bayyanar sanarwar sojojin na CNSP, jama'a sun yi zanga-zangar goyon bayan shugaba Muhammad Bazoum a biranen Yamai da Zandar da Tawa a daidai lokacin da shugabannin jam'iyyun ƙawancen MRN masu rinjaye suka fitar da sanarwa domin ƙalubalantar yunkurin kifar da zababban shugaban ƙasa. Wata tawagar jami'an hukumomin Najeriya a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar ECOWAS ta iso birnin Yamai a yammacin jiya, waɗanda suka yi mahaɗa da shugaban jamhuriyar Benin Patrice Talon da ake sa ran zai shigo a wannan Alhamis domin duba hanyoyin sulhu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.